kina na daddy dole ya muji daddy tunda kudi da daddy za mu kashi wa daddy lokaci ne na daddy dole ya muji daddy tunda kudi da daddy za mu kashi wa daddy lokaci ne na daddy. Muna godiya ga Almighty yanzu mun samu kullun party muna jin dadi wa masallaci ba motocin mu kun ga bakarama inda muka shigo gari ba su zama bin mu su gelige su yana kirma wata goro uba to sai mun shiga ma ka jiwe ma ziwa na pare sai ma ziwa na pare ba su tsatsi gane ana yi mu share wanda baya san mu karce tsere ya zare kariya ne
saurara musu in sun kare ma yanzu kara musu komai suke bukata duk ya musu Allah ji kankan tata shi ma ya mutu
kai tala don enta maza da komo ta ba ko don tubota shebi na ko don di mata alhamdulillah
no like enjoyment no be pissing na saba da make pissing hate pissing as a money man wa agu hate pissing on zero seconds I go forget pissing
money no reto kisho fogori no be tell me who I go be na go don o mama tare bi me mi amani gas bi yare bi Lokacin na daddy dole ya muji daddy tunda kudi da daddy za mu kashi wa daddy lokacin na daddy dole ya muji daddy tunda kudi da daddy za mu kashi wa daddy lokacin na daddy.
Abdul on the beat.